ashirinmu na wasu muhimman mata da suka taka rawa al'ummar su. A yau dandali yayi babban kamu domin kuwa mun samu bakoncin wata fitaccen lawyer da ta gajiya take ganin yau. A yau dai Alewa ce amma irin ta da.
Tare da Fatima Adua Ahmad.
To ba mu labarin ki a takaice.
Ni dai an haife ni a unguwar Budulawa. Yau na fara makarantar primary school daga gidan sarki primary school. I switch on to shekara boarding primary school. I primary 7 daga kan mu aka dena.
Primary 7
daga kan mu. I join FGC New Busa. Daga New Busa I turn back to FGCSS Kura.
Anan
ne ne graduate. In baka da guardian ba za ka zauna ba. And my guardian he died. I graduated at FGCSS Kura 1985. Daga school ake nema mana admission a lokacin duk makarantar da ke so. I secured admission to read medicine at IEDU Zaria. I went. Unfortunately enough, for the reason, aka dawo da ni.
Kin fara karatun likitanci?
Na fara.
Kin yi shekara nawa?
First semester ne.
Wani dalilai ne ya sa kika haƙura da?
Ba ni na haƙura ba. Kamar it's a personal problem.
Okay,
yes, yeah. Because in my complaint, abun da za a ji still when the woman is still alive. I zauna not doing anything. Ban yi ba tukunna. Sai dai na tafi da kaina on my own, that's not to be school of legal studies.
Legal.
Na je na kai musu form sina suka ce ah with this result me nake na ce to sai dai yanzu ne Allah ya kawo ni. Yace ma shi just
go to the
immediately ina dawowa. Na tafi legal na je na kai suka ce in shiga class kawai ina fito on my way home in karba admission letter. Na gama legal.
Admission ba wahala ke.
Wallahi ni dai sai da zan tafi gida ma ka bani offer. An offer ake ce miki ko admission letter na karba lokacin kuma diploma a legal 3 years nake
yi.
Ne na gama ranar da na gama diploma ranar aka fara bikina.
Sai ka kammala rubutu.
In Allah ya da na gama sannan aka yi min aure. Anya aure. Gidan kuma hafin su gidan kulle.
To ba fita.
In Allah ya da.
Ba ina zan can aiki tunda aka samu takardar.
Takardun ma sai da aka gogara a kwaso su a yage su. A je a yaga ya makamashi da su je marailos menene amfani shi. Eh aka samu aka dauka dai aka boye ai na haifi first daughter na haifi second born ina a wurin. Auren couldn't work out because of individual differences.
Turance miki yawa ko? A ringa tsarma Hausa saboda matasan mu mun lura Hausa tana
individual differences
saboda rashin fahimtar juna. Bayan shekara nawa da auren?
I think 3 years.
Shekara uku.
Da yara na guda biyu. Na tahowa na gida daga gida na dauki takarduna na koma biyu ke.
Masha Allah. Duk wannan matsalolin da aka samu bai karya miki jiya.
Ai ba zai yi ba ne. Gaskiya a rayuwa ma dai tsoro dai a cikin rayuwa ta babu shi wallahi. Sai da rangwantawa kawai.
Sai aka samu admission.
Na samu admission na tafi biyu ce. Muka yi muka gama. Na dawo na yi post graduate. Advanced diploma mun yi in development studies.
Bayan an samu digiri?
Eh. Mun yi advanced diploma in development studies. Shi aka fara kawo mu muka fara yin shi ma. A BUK course ne da USAID suka kawo shi. To da mu da ni aka fara yi. Duka ma kowa a lokacin yan ajin ba. Da kuma muka gama shi na je na P9 post graduate diploma in public policy shi ma an admin. A same BUK.
To duk wannan a lokacin ana aiki ko ka karatun kawai?
A no, ba immediately na fito daga gidan nan sai na samu aiki a High Court da diploma na da ita na aiki da koma makaranta.
Masha Allah.
To still kuma a wurin nake yin aiki.
To da bayan kin koma makaranta da aure ko kwace da ke gama waɗannan karatu?
Ina wurin aiki na a lokacin ina private registry. Da no process registry da akwai lawyer yana na mai zaman kanshi ne a Kano barista Adamu Abubakar. He came to my office ya zo zai processing takardu da zai filing up fara court office ina yanzu. Da zo ina ta zai abubuwan shi ina ta kallon shi in fara even complain to my colleague ma. Na ce ni wannan mutum ya dame mu ya katin murya kullum sai zo ya dame mu. To dai shi na aura.
Allahu akbar.
Kuma shi nake tare da shi for 20 years har yanzu.
Shekara 20.
Ina da yara uku tare da shi.
To duk wannan gubarmaya da aka yi na karatu a wani fuskanci wasu matsaloli?
Ai dole karatu da matsala.
Matsayinki na mace. Wani irin matsala?
Mun samu da malaman cewa da suka azabtar da mu a karatu gaskiya.
Azabtarwa na
wallahi
gaskiya koko kawai na mugunta na
ɗan. Mugunta ce. Don gaskiya personally ma in ba a yi mun ba an yi wa kwalifina na gani. two of my colleagues died saboda irin wannan problem sun kawai mutun yana wallahi saboda frustration e yaran nan muna kiran shi aguda wani officer ne na evidence saboda sanin evidence amma kawai saboda malami yana son wata yarinya yarinyar mutumin ya zo ya ga suna group discussion tare da yaran nan shikenan ya saka ma dalatu masifa kullun aka fi jaraba dalatu bi jaraba ba za ta sabi frustrated me died ya fara ma shi taking drugs he died
to fa ga hira ta dauko dadi mi sauraro idakon mu a mako mai zuwa domin jin ire-iren gwagwarmayar da aka fuskanta a wajen karatu Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Nigeria.